This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sakin cewa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na dare yau Juma'a 9 ga watan Fabrairun 2024. Bayan labaran duniya za a saurari fashin bakin masana tattalin arziki kan yanayin tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi da ake fama da shi a Najeriya. Sannan za a ji cewa dalibai ƴan kasar Niger masu karatu a kasashen yammacin Afirka suna fargaba akan makomar karatunsu sakamakon ficewar kasar daga kungiyar ECOWAS. Muna kuma da rahoto a game da halin zamar tsantsar da ake ciki a gabar ta tsakiya. A yau Juma'a muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina Kaina ya shirya kuma zai gabatar akan hasashen da ake wa Najeriya na zama kasa mafi wato masa mafi girma karfin tattalin karfin soji a nahiyar Afirka. Amma fa duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Sakamakon zaben da aka gudanar a jiya Alhamis a Pakistan ya nuna ƴan takarar da ke da alaka da jam'iyyar adawa ta PTI ne ke samun rinjayen kujerun majalisar dokokin kasar a daidai lokacin da ake zargin gwamnati da sojoji ke marawa baya na kokarin yin magudin zabe. A daren yau Juma'a ne dai hukumar zaben kasar Pakistan ta fitar da sakamakon zaben kujeru 217 daga cikin kujeru 266 na majalisar dokokin kasar waɗanda aka kada ƙuri'arsu. Sakamako ya nuna cewa gungun ƴan takara masu zaman kansu da ke samun goyon bayan jam'iyyar Pakistan Tehreek-e-Insaf ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ke daure sun samu kujeru 88 fiye da kowace jam'iyya da kuwa da yunkurin da gwamnati ta yi gabanin zaben. Ƴan takarar jam'iyyar Muslim League ta Pakistan Nawaz wato PMLN karkashin jagorancin tsohon Prime Minister Nawaz Sharif sun samu kujeru 61 ana kallon Sharif a matsayin wanda sojoji ke marawa baya. Fitar da sakamakon zaben ya ci tura bayan wani dogon jinkiri da ba a saba gani irinsa ba da kuma ake zargin ana amfani da sakamakon ne domin nuna goyon baya ga bangarorin da sojoji ke marawa baya. A yau Juma'a dubban manoma ƴan kasar Poland ne suka gudanar da zanga-zangar shinge wurare 250 tare da toshe hanyoyin shiga kasar Ukraine domin nuna adawa da matakan sauyin yanayi na tarayyar Turai da kuma kwararar kayayyakin noma zuwa cikin kasar. Kafofin yada labarai na Poland da bidiyoyin da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna dogayen layukan manyan motocin noma a mashigar kan iyaka da Ukraine da kuma kan manyan titunan biranen kasar. Tashar yada labarai ta Polsat ta kasar ta rawaito cewa ƴan sanda a Warsaw sun bada gargadin zirga-zirga ga yawancin al'ummar kasar musamman ma akan iyaka da Ukraine. A Poznan mai tazarar kilomita 300 yamma da Warsaw manoma sun jera manyan motocin noma kusan 1,000 a gaban ofishin gwamnatin yankin. Kungiyar maloma ta Poland ta ce ta dauki wannan mataki ne na yau Juma'a da nufin fara yajin aikin gama gari na tsawon wata guda. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya yi kakkausar sukar da bai taɓa yin irin ta ba akan matakan yakin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke ɗauka akan yankunan Falasɗinawa wanda a cewar jami'an kiwon lafiya a Gaza ya kashe Falasɗinawa sama da 27,000. Biden ya amsa tambayar da wani ɗan jarida ya yi masa a fadar White House game da halin da ake ciki a Gaza yana mai cewa yana matuƙar matsa lamba na ganin an ƙara yawan taimakon jin ƙai da ke shiga cikin yankin. Biden ya ce yana aiki tuƙuru don ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da kuma ganin an saki mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma kubutar da Falasdinawa da ke tsare a gidajen yarin Isra'ila. A ranar Larabar da ta gabata, Netanyahu ya yi watsi da tayin warware matsalar. Yana mai kiran sharuɗan da Hamas ta gabatar a matsayin kamar wani mafarki ne. A yau Juma'a, Ukraine ta faɗa cewa sojojinta sun kakkabo jiragen Rasha marasa matuƙa guda 10 cikin dare a yankin gabashin Kharkiv. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ita ma ta harbo jiragen Ukraine marasa matuƙa guda 19 a yankuna hudu na ƙasar. A jiya Alhamis, bayan kwashe kwanaki ana cece-kuce a ƙasar Ukraine, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kori General Valery Zelensky, babban kwamandan sojojin ƙasar wanda ke jagoranta yakin da Rasha take yi da Ukraine na tsawon shekaru biyu, inda ya maye gurbin sada kanar General Alexandria Zelensky. Kotun kolin Amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar Donald Trump daga shiga zaben shugaban kasa na shekarar 2024. Alkalan kotun masu bambancin akidu a sassa daban-daban sun bayyana shakku game da ingancin tanadin dokar da kuma nuna damuwarsu a game da illolin da ke tattare da cire Trump daga zaben. Babbar kotun Amurka tana nazari ne akan hukuncin da kotun kolin jihar Colorado ta yanke, wanda ya nuna cewa a ƙarƙashin doka ta 14 ga kundin tsarin mulkin Amurka da aka yi wa kwaskwarima, Trump bai dace ya rike mukamin shugaban ƙasa ba, saboda rawar da ya taka wajen ingiza gungun magoya bayansa suka kai hari kan ginin majalisar dokokin ƙasa a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Wanda a dalilin haka ne kotun ta bayar da umarnin a cire shi daga ƙuri'un zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar.
A gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu zamu mai da hankali akan rahotanninmu. Kuma Najeriya muka nufa, inda tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi wanda ba a taɓa fuskantar irinsa ba tsawon tarihin ƙasar ya addabi 'yan Najeriya. Ga dai rahoton da wakiliyar muryar Amurka Ruqayyah Bashir ta haɗa mana.
Musabbabin wannan tsadar rayuwa suna da yawa. Na farko, akwai matsalolin ba mu gina tubalin tattalin arzikinmu ba. Mun bar tattalin arzikinmu ya lalace, ba ma iya sarrafa kayan masarufi, ba ma noma cikakken abinci, shinkafa, masara, dawa, alkama da sauransu da ke iya rike ƙasar Najeriya sai mun je mun siyo wasu daga waje. To wannan fita wajen shi yake sa duk lokacin da farashi ya ƙaru, ko wata ɗan tangarda ta dan faru a harkar siya da sayarwa daga waje, shikenan sai ya shigo cikin gida Najeriya yau, wargaza mana al'amuranmu gaba daya. Na biyu, masana'antunmu babu ƙarfi, ba ma wato production, ba ma sarrafa kayayyaki a cikin gida Najeriya. Saboda haka darajar naira bai kamata a ce gwamnati ta barta ta samar wa kanta ƙarfi ba. Sannan tsadar man fetur da makamashi a Najeriya kai tsaye ya yi tasiri sosai akan tsadar rayuwar da ke Najeriya. Banda wannan, akwai matsalar gudun hijira da yaƙe-yaƙe da ya lalata harkar noma, ya lalata samar da abinci, ya lalata shigar da kayayyakin gona noma, ya hana yin girbi. Wannan abu ya ɓata tattalin arzikin ƙasa.
To kana ganin buɗe rumbun abinci da shugaba Tinubu yayi zai sauƙaƙa lamarin?
Buɗe rumbun abinci ya kamata ya sauƙaƙe yanayin lamarin tsadar abinci, matuƙar in akwai shi a wadace. Amma tambaya a nan shine, cibiyoyin Strategic Food Reserve Agency na Najeriya ɗin sun sayi kayan abincin da yawa sun ajiye, wanda in aka samu naƙasu na wata biyar shekara guda za a iya rabawa talakan ƙasa ya ciyar da ƙasa?
Matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na tilasta 'yan kasuwa da suka ɓoye kayan abinci su fito da shi su sayar zai iya kawo sauƙin lamura ko kuma ya sa abinci ya yi sauƙi?
Da gwamnatin da kanta ta tallafa ta rage farashin, ta sayi wani ɓangaren abincin, ta rage kuɗin da kanta ta sayar wa talakawa. Amma yau idan aka ce da ƙarfi za a sa 'yan kasuwa su yi, to abinda zai zamanto kawai shine za a koma raketeering ko marketeering, abincin ma ta inda ba za a gani ba, ma an gani in an sayar da iya wanda yake hannu shikenan abincin ya ƙare, ba za za a samu ba kuma nan gaba ma a maimakon farashi ya sayi tiya ko naira 2000 sai an koma ana sayan tiya naira 5000 ba a same ta ba mashin kafar
to a ƙarshe wace hanya ce mafita
mafita ta farko dukan mu zamanto mutane masu hankali masu tsoron Allah masu kishin kasa masu tausayin juna masu sanin ya kamata masu sanin haƙi da mutuncin dan adam to tsadar da muke kawowa da kanmu da mun rage wannan domin mu da kanmu muna ma kanmu rauni ta wajen mu sai abincin mu boye ta wajen mu sai dala mu boye ta wajen mu in mun samu mun azurta in kowa ya ga dama ya mutu to wannan dabi'ar inda mun daina ta wallahi da mun samu saukin rayuwa
yanzu dai hankulan yan kasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya domin ganin yadda sabbin matakan da ta dauka zai kawo saukin lamura Ruqayyah Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya
a gare da Ruqayyah daga Najeriya kuma zamu leka makwabciyar ta Niger inda dalibai yan asalin jamhuriyar Niger masu karatu a kasashen Afirka mambobin kungiyar ECOWAS suka fara bayyana fargaba a game da makomar karatun su bayan ficewar kasar su daga kungiyar taraya kasashen Afirka ta yamma ECOWAS daga jihar Difa wakilin muryar Amurka Harusul Rashidu ya hada mana wannan rahoto
Daliban jamhuriyar Niger da ke karatu a kasashen mambobin ECOWAS sun bayyana cewa a halin yanzu suna cikin tsaka mai wuya game da makomar karatun su a cikin waɗannan kasashe na ECOWAS tun bayan sanarwar da jamhuriyar Niger ta fitar tare da kasar Mali da Burkina Faso da ficewa daga kungiyar ta ECOWAS Faisal Tahir Musa shine shugaban kungiyar daliban Niger da ke karatu a kasar Senegal ya ce kawo yanzu komai na tafiya salim alim tsakaninsu da yan kasar na Senegal sai dai daliban na Niger na cikin damuwa sosai yana mai cewa
Nous sommes presque 1000 étudiants nigériens au Sénégal.
Yace akalla mun kai jimillar kusan dalibai 1000 da ke karatu a nan cikin jami'o'in kasar Senegal tsawon shekaru da dama. Amma sai daga baya mun samu labarin shugabannin kasar mu Niger da sauran hadin gwiwar kasashen Burkina Faso da Mali sun fita daga cikin kungiyar Sediyawo. Sanadiyar takunkumin da ta kakaba a waɗannan kasashe.
Nous pouvons dire que pour le moment nous ne le ressentons pas.
Kawai yanzu mu dai da ke karatu a nan Senegal ba mu da wata damuwa da mutanen kasar. Sai dai akwai kalubalen da ke ci mana tuwa ƙwarya. Shine mun samu tseko na rashin biyan allowance din mu gami da kuɗin biyan makaranta. Sakamakon halin da kasar mu ke ciki na takunkumin ECOWAS. Muna kira ga hukumomin kasar mu ta Niger. Ya kamata a ce sun san halin da muke ciki dan ganin sun biya mana bukatun mu ta hanyar aika mana kuɗin biyan karatun mu da ma allowance din mu
ya don sun tunin zuke da bus
ai kun san da cewa babu wani dalibin da zai iya tafiyar da rayuwarsa ba tare da wannan allowance din ba a nasu bangare Kabir Yusufu dan asalin Niger da ke karatu a jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ya kira ga bangarorin biyu wato ECOWAS da IS na ganin sun yi nazari don nisan tsatsauran matakan da za su iya kawo tarnaki wajen harkokin tafiyar da ilimi wanda daman ke fuskantar tarin matsaloli musamman a lokacin da suke yunkurin shigowa tarayyar Najeriya don yin karatu tun bayan takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Niger biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Julin shekarar bara
kira da ni nake yi wa shugabanni musamman na Najeriya da suke dokar abin da tsauri ya kamata su hankalta da wannan kar su bari wai wani abu na ECOWAS ya shafi harkar karatun dalibai ko na Niger ko na Najeriya tsakanin kasashen nan guda biyu
daga bisani Umar Muhammadu dake zama shugaban kungiyar daliban jamhuriyar Niger dake karatu a kasar Benin ya bayyana cewa tuni karatun su ya shiga cikin wani hali na tsaka mai wuya sanadiyar takunkumin da aka kakaba a kasar su yana mai cewa
lalle wannan matsaloli da muke fuskanta na wajejin wannan gurbatattun decision da Syria ta dauka suna da yawa musamman ma ta fannin karatu cikin gaskiya a wajen bangaren zama da zamantakewa babu wani matsala a kasar Benin kuma muna kira ga wannan shugabanni su duba su gani yanda ya kamata ta daga wannan Syria kin yana da matsaloli ta bangaren karatu banda wannan ma yanzu musamman na kai da kawowa na zuwa a kasar Niger ko mu ka tai ka dawo a kasar Benin ya zama wani matsala ga harkan passport ga wajen harkan boda da aka rufe
to sai daliban na jamhuriyar Niger da ke karatu a mambobin kasashen na ECOWAS sun bayyana cewa hanyar tattaunawa ce kawai za ta iya gano bakin zaren gurgurai matsalar game da sabanin da ke faruwa tsakanin kungiyar ta ECOWAS da IS Harusul Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
a gaida Haru Rashidu daga Niger kuma zamu leka gabar ta tsakiya inda aka ci gaba da zaman dardar a gaba a wannan yankin A jiya Alhamis wuni ɗaya bayan da wani harin jirgin mara matuki da Amurka ta kai Baghdad ya kashe wani kwamandan wata kungiyar da ke samun goyon bayan Iran. Ga Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton babban wakiliyar muryar Amurka a Pentagon Carla Babb.
Masu zaman makoki na cewa Allah mai girma yayin jana'izar kwamandan kungiyar Hezbollah ta Kataib Hussein Muhammad Sabir Al-Sa'adi wanda a kashe da daren ranar Laraba. Wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai a wani titi mai cinkoson jama'a a Bagadaza. Tun a tsakiyar watan Oktoba bara, kungiyar Kataib Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ke taka muhimmiyar rawa a harharren mayaka da ke kaiwa kan dakarun Amurka a Iraki, Siriya da Jordan, waɗanda suka raunata sama da mutane fararen hula 100 da kashe sojojin Amurka 3. General Dan Hawkinson, wanda shine kwamandan dakarun tsaron ƙasa na Amurka.
If you attack, if you hurt our people, we know who you are, then we will find you.
Ya ce idan kuka kawo mana hari, kuka cutar da mutanenmu, mun san ku, kuma za mu neme ku, kuma za ku dandana kudar ku, fiye da yadda kuka yi mana barna.
And there will be a bill to pay much greater than anything you inflict on us.
Bayan kwanaki uku ba tare da kai hari kan sansanonin Amurka ba, magoya bayan mayakan sun sha alwashin daukar fansa kan kisan Al-Sa'adi. Sheikh Faisal Al-Sa'idi jagoran addini ne a Iraki.
Wa hada al-ihtida' al-athim sawfa yuwajih min qibal al-qawa'id ash-sha'biyya.
Ya ce wannan mummunan hari zai fuskanci martani daga kungiyoyin jama'a da kuma martani daga 'yan gwagwarmayar musulunci. Babu wata tattaunawa da Amurkawa kuma babu mafita sai dai ta hanyar kai hari kan sansanonin waɗannan mutanen 'yan mamaya.
Wala yujad ai hal ma hal hulul illa
fadar White House ta ce tana mutunta duwaicin ƙasar Iraki gaba ɗaya kuma tana ci gaba da kulla kyakkyawar alaka da gwamnatin Iraki. John Kirby, kakakin hukumar tsaron ƙasa ta Amurka.
But look, if there were no attacks on our troops.
Ya ce idan da ba a kai hari kan dakarunmu ba waɗanda suke can bisa gayyatar gwamnatin Iraki, da ba a buƙatar kai hare-hare na ramuwar gayya.
Who are there at the invitation of the Iraqi government, there would be no need for retaliatory strikes.
Amurka dai ta zargi Iran da goyon bayan kungiyoyin mayaka, sai dai ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce babu wani ɗan ƙasar Iran da aka kashe a hare-haren da Amurka ta kai na baya-bayan nan.
Hafiz Baballe kenan ne karanto fassarar rahoton Carla Babb. To kada a sha'afa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro
wanda ni Hassan Maina kaina zan gabatar,
wanda a yau zamu duba irin tagomashin da rundunar sojojin saman Najeriya ke samu na ƙarin jiragen yaƙi na zamani ƴan yayi da sauran kayayyakin aiki. Da hakan ka iya sa ta zama rundunar sojojin sama mafi ƙarfi a baki ɗayan nahiyar Afirka kafin ƙarshen wannan shekara.
Abin da yasa aka ce ana faɗi cewa a international community cewa kamun kashin shekarar nan Nigerian Air Force za ta zama the most powerful air force a Africa. Abin da ake faɗa ake nan
jirgi ne da Turki suka yi shi, amma daga farko sun haɗin kai ne tsakanin Turki da Italia. Italia suna da wani jirgi da ake kira Augusta, to shi ne su kuma Turki suka ce suna so su yi wani wanda ya danfa Augusta din, amma su haɗa kai da wannan abin nan. So in ka duba duka shekarun shi yanzu rungu da shekara ta rike na ana amfani da shi, kuma a yanzu kafin Najeriya ta fita ƙasashe biyu ne kaɗai su amfani da jirgin.
Saboda abin da ya sa shi wannan yaƙi da ake ta saman shi ne kaɗai hanya da muke gani za a iya samun galaba da nasara akan 'yan ta'adda, 'yan Boko Haram musamman da su 'yan wato bandits.
To madalla, a wannan mako mai karewa ne rundunar mayakan saman Najeriya ta amshi ƙarin wasu jiragen yaƙi masu saukar ungulu samfurin T-129 attack helicopter waɗanda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da su a birnin Makodi, inda kuma ya sha alwashin yin duk wani abu mai yiwuwa domin aiki tukuru wurin magance matsalan tsaro. Shugaban Najeriya wanda mataimakinsa Sanata Kashim Shettima ya wakilce shi yayin kaddamar da waɗannan jiragen yaki, ya ce samar da waɗannan jirage a halin yanzu na nuna zakuwar gwamnatinsa na ƙara tunkadar ƙalubalen tsaro gadan-gadan. Sanata Bola Ahmed Tinubu ya ce ya yi imanin waɗannan jiragen yaƙi za su taka rawa sosai wurin fuskantar sha'anin yaƙi da ta'addanci gadan-gadan a ciki da wajen Najeriya. A tattaunawar da ne da shi, kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Edward Gabquet, ya shaida min cewar yanzu kam batun jiragen yaƙi abin tubarkalla.
Tun kamun wannan gwamnatin ma ta hau, Allah ya sa ana ta siyo mana sababbin jirage. In ka tuna shekara uku ne ko huɗu ne wuce aka siyo mana Super Tucan. To da wannan gwamnatin ma ta shigo daga June shekarar da ya wuce zuwa yau mun karɓi sabon jirage guda biyar. Kuma muna jiran kuma 45 ko eh muna jiran 45 da za mu karba daga yanzu zuwa Disamba na wannan shekara. Akwai guda 12 helicopter guda 12 da za mu karba daga US, ana kira ta AH-1 Zulu attack helicopter. Sauran guda 4 daga Turkey, the TK-129 attack helicopter guda 2 sun iso. Sauran guda 4 akwai guda akwai fighter aircraft guda 24 za mu karbi daga Italy. So akwai su daban-daban nan da can. So Allah ya da kamun kashe shekarar nan za mu kada inventory din mu. Abun da yasa aka ce ana faɗa cewa a international community cewa shine cewa kamun kashe shekarar nan Nigerian Air Force za ta zama the most powerful air force a Africa. Abinda ake fadawa kenan, kuma ba maganan banza bane, an samu da ake fadawa. Yanzu din da muke magana zan ga muka cewa akwai jiragen mu a sama suna ganin me ke faruwa kuina. Mutane suna magana don ba su san me ke faruwa bane, amma dai in kana bin labarin mu kana bin abin da yake faruwa za ka san cewa ana aiki sosai. Abinda yasa terrorism za su dauka machine me ake kiran shi babur daga Zamfara su fara yawo su shiga cikin Kaduna suna je su yi kidnapping su dauke mutane nan a cikin
ta magana su Italy su US sauran su kamar daga Russia kan musayar daga Russia su ma
Hassan Russia tuntuni da mun siye jiraga a wurin su. So muna aiki da su domin muna suna maintenance din jirage muke da su yanzu, amma yanzu ba wani jirgin da aka siye daga Russia kamar MI-17 da MI-117 da crashing da wadatun duk wayannan daga Russia ne. So akwai jirage su da muke da shi amma most times yanzu muna neman spare parts da maintenance su, amma mun dade muna aiki da su. Mu ba mu a duba mu muna neman jiragen da za su yi mana aiki ne, ba wai za mu ce wai domin wannan kasan da wani a'a za ka ba mu jigin da zai serving purpose din. Abunda federal government take mana kenan, kuma tana tabbata cewa mu sai mun approving wannan abun kafa ja sai muna. Kuma abunda
jiragen yakin daida a wannan mako shugaban Najeriya ya kaddamar da su, a cewar masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai retire za su taka rawa gaya wurin yaki da yan ta'adda da barayin daji.
Kana bugan jirgin kowane jirgi da aikin da yake yi, ce yasa babu jirgi daya wanda zai maka aiki gaba ɗaya kowane iri. Ce yasa za ka ga yau a sai wannan wasu su tambaya cewa an sai Tucano ne yasa kuma ake sayan wani. To gaskiya jirgi kullum ina bada example cewa kamar mace ne wanda mijinta yana da hali, in ka shiga kitchen ɗinta za ka ga wuka kala-kala wurin guda 16. Kowane wukan nan a lamarin Bature akwai abin da za a yi, ko na yankan kashi akwai na yankan tsoka. To haka jirgi yake. Shi wannan jirgi T-129 attack jirgi ne da Turkey suka yi shi, amma daga farko sun haɗin kai ne tsakanin Turkey da Italiya. Italiya suna da wani jirgi da ake kira Augusta. To shi ne su kuma Turkey suka ce suna so su yi wani wanda ya danfa Augusta din, amma su haɗa kai da wannan abin din. So jirgi ne wanda yake za a yi amfani da shi a wurin ban san abin zan ce ba reconnaissance kamar a je ana son a tabbatar da wani labari yana wannan aiki. Sannan kuma zai iya haka directly ya harbi wani abu wanda yake ƙasa, kaga abin da yake amfani da shi. Yana da machine gun Canon wadda take da kaurin 20mm, tana ɗaukan kuma harsashe wurin guda 500, sannan kuma zai ɗaukan missile wato makami ne linzami, zai kuma ɗaukan rocket. To a takaice dai abinda zake yi maka wannan shine zai maka wannan bincike armed reconnaissance, sannan kuma zai iya attack daga sama zuwa ƙasa. Amma wani bambanci da yake da shi kamar idan ce kowane jirgi kala ne, shi wannan jirgin an yi shi ne don ayi amfani da shi a kasashe wanda yake suna da zafin yanayi wato high temperature kamar mu nan Najeriya to kaji abinda ake ci kenan kuma injin yake da shi guda biyu yana kuma da wurin zama guda biyu ɗaya kan ɗaya wanda yake za a iya bu na sannan kuma za a yi amfani da shi a kowane yanayi ana ruwa ne ana hadari ne san amfani ce kaji abinda wannan jirgin yake ciki kuma an yi shi ne an fara yin shi ne a shekar ba gaskiya bai dade ba kasuwa jirgi ne da aka fara yin shi a 2014 so in ka duba duka shekarun shi yanzu wurin guda shekara 9 kenan ana amfani da shi kuma a yanzu kafin Najeriya ta sai kasashe biyu ne kadai suke amfani da jirgin suke jirgin da Philippines yanzu Najeriya ta zama ita ce kasa ta uku da take amfani da shi
cikin dai jiragen da sojojin saman Najeriya ke jiran amsa daga kasashen waje har da karin wasu guda 12 daga Amurka jiragen kuma da masanin tsaro Dr. Abubakar Muhammad Sani ke cewar faduwa ne yazo dab da zama
wannan labari ne cewa Najeriya za ta sai kira jirgi AH-2IZ Viper Attack guda kusan 12 da makamancin su gaskiya labari ne mai kyau damun kuma ai tun ina ganin 2022 American ta bada izini cewa Najeriya za ta iya sayen wa'annan jirage da helicopters da zai sauran su don a taimaka a ga an yi nasara akan yaki da yan ta'adda da bandit da makamancin su kuma maganar gaskiya dama mun sha faɗa akan cewa dole ne a sai kayan yaki wa sojoji sojojin ƙasa da na ruwa da na sama saboda maganar gaskiya ai yanzu in ka duba ba African ƙasashe kaman a ce Egypt da Algeria da ma South Africa suna gaban Najeriya idan an zo ta makamai na kayan yaki a gane ko wato kaman a ce Najeriya tana da population din kusan mutum miliyan 220 amma kuma a zo a ce ƙarfin sojan Najeriya bai kai na kaman Egypt ko South Africa ko Algeria ba kaga kuma Najeriya population din ta da challenges Najeriya take fuskanta ya ninka nasu kusan so uku ko so hudu to wannan kayan yaki ne ina gani abu ne wanda aka yi ya dace kuma kamata a ƙara budgetin irin wannan kuɗi wa sojoji don a samu kayan yaki isassu saboda abin da yasa shi wannan yaki da ake ta saman shine kaɗai hanya da nake gani za a iya samun galaba da nasara akan yan ta'adda yan Boko Haram musamman da su yan wato bandit idan su sojoji da suke amfani da kayan yaki ta sama wato helicopter da jirage din suka samu suka yi musu wuta ta sama shine su sojojin ƙasa za su iya shiga da kafa su je su karasar da aikin so gaskiya wannan abu ne da ya dace kuma gaskiya yana da
shi ma Hafsa mai retire a rundunar sojojin saman Najeriya Win Commander Musa Isa Salman na mai cewar da wannan ƙarin jirage da aka samu Shanin tsaro a Najeriya tabbas zai inganta.
Sanda Najeriya ta fara wannan yakin ba mu da isassun jiragen da ya kamata a yi wa'annan yakin da su wato irin jiragen masu sauka angulu kenan. Domin shi irin wannan yakin sunkuru da sauransu ba jirage bane masu sauri ko kuma fast attack ake magana ko kuma fighter jets da sauransu. Amma lokacin da aka fara yakin nan yawancin jiragen da muke da su kenan. To shi wannan yakin sankuru ba irin wannan jiragen ake amfani da su ba irin wannan makama ake amfani da su ba to saboda idan muka ji cewa Najeriya na son ta samu irin wannan to which means an gano ga abubuwan da ake ya kamata a amfani da su kuma an kabe hanyar da za a samu a yi amfani da wannan saboda haka labarin cewa za a sayi wa'annan jiragen abun murna ne abun mai fatan cewa ya zo jiya ma ba ma yau ba abun ciwon mu yi fatan ciwon a kawo su yanzu abun mu yi fatan ciwon a koyar ma pilots ɗinmu ko kuma masu tuka wa'annan jirage yadda za a amfani da shi saboda a samu maximum effect.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Hassan Maina kaina, to masu sauraro sai a mana hafuwa ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. A nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. sai kuma zuwa gobe da safin ku idan Allah mai kowa mai komai raya mu a jiri wasu abokan aikin mu da shirin mu na safi yanzu a madadin Zahra Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona Wamai nan dudu da ma injiniya mu na yanzu Mr Bill Andrade ni Aisha Mu'azu nake cewa a kwana lafiya ma assalamu